matsalar rashin tsaro da ya matsala ce wadda ya dade yana cinwa al'umman shirin arewa maso gabashin Najeriya tuwa ƙwarya da ma wasu sassan Najeriya musamman yankin Adamawa da kuma Taraba yanki ne wadda ya dade yana fuskantar barazana ta gurin masu ta da kayar baya abinda ya jibinci garkuwa da mutane domin neman kudin fansa sai kuma rikicin kabilanci da kuma na addinanci a wani bangaren ma hadda hare-hare babu gaira babu dalili lamarin da ya janyo a kwanakin baya a kashe wani sarki da matansa a yankin Usa dake arewacin jihar Taraba hakan ya sanya al'umma mazauna yankin Usa da kuma Takum yankuna ne wadda suka dade suna fuskantar wannan matsala musamman rikicin kabilanci da kuma na addinanci hadama da rikicin fada tsakanin makiyaya da manoma al'amarin da ya janyo suka hada kai suka kirkiri zauren tattaunawa domin zakulo mafita akan wannan matsalar tattaunawar da ta shafe sama da wata guda ana fafatawa a halin yanzu dai an cimma matsaya an kofi da wata kirgegiyar takarda na rejejeniya inda kabilu mazauna wannan yankin suka rambata hannu irin su kabilun Fulani makiyaya mazauna wannan yankin sai kuma kabilun Kuteb manoma mazauna wannan yankin da kuma wasu bangare na Tibaye suma mazauna wannan yankin inda aka cimma matsaya akan cewar an yi alkawari irin wannan matsalar ba za ta kara faruwa ba kamar da yadda shugaban kwamitin sulhun ya shaida min ta wayan talaho yayin da na fara tambayar sa sunan shi
Reverend Richard Yakubu Shamaki chairman na this committee na Kuteb Fulani Crisis mun tattara manya matasa shugabanni na Kuteb Fulani waɗanda ana jin su muyi magana jiya mun nuna bakin ciki da abubuwan da suke faruwa kuma mun ba da gaske waɗanda muka tara su jiya za su yi maganta wannan damuwa in ga dan Allah yana kira ga gwamnati na Taraba sai ta tsaya su tabbata cewa an bi kowace hanya ai ake da wannan abin da muka yarda za mu yi
Alhaji Ya'u Ibrahim Barewa wanda ke zama mataimakin shugaban kungiyar tabitar Bulago Joda Jam na jihar Taraba kuma shine wanda ya wakilci bangaren kabilu Fulani mazauna yankin Usa da kuma Takum a wannan taron ya koyi mana karin bayani yayin da na masa tambaya anya kuwa kwaliya za ta biya kudin sabulu wanda ya ce
ni zan iya in baka tabbaci ta haifar da ka mai doka dalilin zaman da muka yi amma na fahimci bangaren guda biyu Kuteb da Fulani kowa ya taso daga gidanshi ya zo mitin ba tare da jami'an tsaro su reka shi zuwa taro ba in na tuna baya can ba wanda zai iya ya bi hanya a cikin kwanciyar hankali dole in za ka bi sai ka nemi jami'an tsaro kamar sojoji ko ƴan sanda su reka ka zuwa cikin gari to sai aka waye gari giyan ainihin Fulani da suke kashin dila sun zo ba tare da rakiyan waɗansu jami'an tsaro waɗanda suke ya harkar da damai ido da yardan Allah
Honorable Musa Abashi dake zama shugaban karamar hukumar Usa a jihar Taraba kuma yace lallai ilahin suna da masaniya
zama wanda muka dauke yarjejeniya akan ba wanda zai sake saka kanansa ba wanda zai shiga gwana ba wanda zai kashe shanu da sauran daga bisani dai ka san an yaki kan takare an jana fito na fito da bindigoji wannan kan takare
zaman da aka shafe wata guda ana fafatawa amma dai daga karshe a cimma matsaya Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya